Kungiyar ta Jama'atul Nasrul Islam mai Sarkwata a Kaduna wadda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'adu Abubakar ke jagoranta na cikin kungiyoyin da gwamnatin ta nemi su zama ɗan kallo a wurin muƙabalar. Sai dai a sanarwar da ta fitar a Laraban nan, kungiyar ta JNI ta ce ba za ta halarci taron muƙabalar ba wadda aka shirya yi a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Dr. Khalid Aliyu shine sakataren janar na kungiyar ta JNI.
Duk mutumin da yayi wa annabi irin abinda wannan bawan Allah ya yi, to ai shi kenan kuma an kulle kofa, wannan sai a bace kuma tsakani da Allah, kuma Allah ba zai bace ba, zai dauki mataki wato a kansa.
Dangane da furcin da wasu ke yi cewa wannan mataki na kungiyar ta JNI ka iya kawo rabuwar kai musamman tsakanin malamai, la'akari da yadda bakin su ya zo ɗaya a farkon lamari, Dr. Khalid ya ce.
An samu haɗin kai da farin ciki da gwamnati ta dakatar da shi, ta rufe masallacinsa, kuma ita gwamnati shammatar mu ta yi, kuma ai harkar da ma ta fa harkar mu ce, ba harkar wato gidan gwamnati ba ce, harka ce ta addini. Dama tun farko da abin ya faru, da wato an miƙa abin ga fadan mai martaba sarki da zai haɗa malaman Kano a san menene za a yi.
Inda wasu daga cikin al'umma ke ganin wannan matsaya ta kungiyar ta JNI ta zo a makare saboda kwanaki kalilan suka rage a yi wannan muƙabala.
Wanda ya zamanto an yi latti wurin dakirin fitina da kwata-kwata ma da adakirin ta ɗin ba.
To amma gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani ga kungiyar ta Jama'atul Nasrul Islam da ma wasu malamai masu ra'ayi irin nata. Comrade Muhammad Garba shine kwamishinan labarun gwamnatin.
Muƙabala da ake magana, malamai Abduljabbar shi ya nema ya roƙa cewa yana so ya wannan muƙabala haɗakan malamai ɗan Isala, ɗan Tijjaniya da sauransu suka zauna suka tattauna suka haɗa kansu suka ce su sun yadda da wannan buƙata na Abduljabbar, saboda haka suka rubuto gwamnati takarda cewa sun amince suna so za a yi wannan muƙabala. Gwamnati ta tsaya ta duba ta ce to tun da wannan abu na malamai ne, kuma ga an samu yarjejeniya tsakanin malamai, abinda gwamnati za ta yi shine ta tabbatar da cewa ta ba da cikakken tsaro, ta tabbatar da cewa ta samu wuri da ya dace. Saboda haka jiya zuwa shekaran jiya an samu takardu daga wurare daban-daban, ba ma Jama'atul Nasrul Islam ba, akwai sauran malamai daban-daban da suka rubuto irin wannan takarda, kuma akwai wanda suka magana da gwamna wasu daga cikin malamai. To jiya abinda muka yanke bayan duk mun saurari abubuwan da wasu daga cikin malamai suka faɗa da wannan wasiƙa ta Jama'atul Nasrul Islam, sai muka mai da abin ga su malamai. Mu dai a matsayinmu na gwamnati, da abin da ya kamata mu yi shirya, idan har malaman nan a shirye suke, za mu tabbatar da tsaro domin a tabbatar da cewa an yi daidai gwargwado ba tare da tashin hankali ban Allah da za a yi.
Yanzu ne lokaci ne zai tabbatar da wakanar wannan muƙabala ko akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.